shirin da gwamnatin jihar Borno take yi na tantance ma'aikatan ƙananan hukumomi 27 da ke jihar. Gwamnatin ta ce ta gano rarar fiye da naira miliyan 150 da ake biyan wasu ma'aikatan boge da ke wasu ƙananan hukumomi a cikin jihar. Gwamnatin ta ce cikin wata guda da take gudanar da wannan aikin ne dai ta gano a wasu ƙananan hukumomi 19 cikin ƙananan hukumomi 27 da ake da su a jihar. Daga gani ma'aikatan da ake da su cewa akwai wasu ma'aikata da ke da ƙarancin shekaru, yayin da wasu suka fice shekarun aiki wato shekaru 60 da haihuwa. Wannan ne ma aka samu rarar fiye da naira miliyan 57 daga kanin waɗannan ma'aikata da kuma wasu ma'aikatan da suka karbi form din tantancewar, amma suka yi bayyana a gaban wannan kwamiti da suka ce an samu rarar fiye da naira miliyan 93, wanda kuma hakan ke nuna musu cewa waɗannan ma'aikata dukkaninsu na boge ne, a cewar kwamishinan ma'aikatar ƙananan hukumomi da masarautu wato honorable Sugun Maimele.
Ma'aikatan na sun karba form na verification wanda ba su zo sun yi appearing a verification committee ba, ya kama 5,811. To a su kudinsu da muka rige, mun rige 93,036. Wannan shi ne kudin da muka rige, wanda mun ce in sun zo sun nuna form nasu gaban verification committee, in verification committee sun tantance cewa suna ma'aikatan gwamnati, za mu biya kudinsu. Wanda shekarunsu na aiki ko shekara 35 na aiki ko kuwa shekara 60 na shekaru na aihuwa ya yi, amma har yanzu suna cikin gwamnati, da kuma yaran da shekarunsu bai kai ma a ce kai shekara 18 na aihuwa ba, amma suna cikin gwamnati suna karɓar albashi. To wannan da muka hada mun kama mutane 3,960. To kudin albashinsu kuma ya kama miliyan 57,472. Jimla na ma'aikatan shine ya kama su 9,774. Shine kudinsu gaba daya, kuma a albashi ya kama miliyan 150. Wannan kudin a ajiye yanzu.
Na kuma tuntubi shugaban ma'aikatan ƙananan hukumomi na jihar Borno, Malam Mustapha Bulam Magumeri, game da wannan shiri, ganin cewa akwai kuke-kuke da dama daga ƙananan hukumomin, sai dai ya ce akwai kuskure game da diddigan da gwamnatin ta bayar.
Wannan din mistake ne na wanda su committee din suka yi, kuma su ma sun yi admitting, and the HOH ma shi ma an cire list nasu. Su ma gaskiya sun ce wayanda sun wuce shekaru 60 zuwa sama din a retire nasu. Kuma dama haka ne, mu ma ba mu goyi bayan mutum wanda yana shekara 60 da sama yana aikin gwamnati, yaushe yara za su samu aiki ne? Mu kullun masu biyayya ne ma gwamnati. Idan akwai masaloli A, B wanda mun yi observing cewa muna neman gwamnati ta yi gyara a kai, muna son gwamnati ta yi gyara.
Gwamnatin yanzu hakan ta ce za ta ci gaba da wannan aiki na tantance waɗannan ma'aikatan ƙananan hukumomin, musamman ma waɗannan ƙananan hukumomi guda 8 da suka saura. Haruna Dauda Biyu, murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya.